lalle yana da matukar muhimmanci ga wanda yake da niyyar aikin hajji ya maida hankali a game da abin da ake cewa al-wuquf bil arafat, tsayuwa a filin arfa, domin shine aikin hajji al-hajju arafat. Lalle aikin hajji shine tsayuwa a arafat. Wanda bai samu tsayuwa a arafat ba bai samu hajji ba, sai ya nemi wasu kudin ya dawo. Idan ka tsaya a arafat, lalle ka fita daga cikin wanda ake cewa har yanzu ba su sauke farali daga kansu ba. An ce shikashikan musulunci guda biyar aikin hajji na ciki, yanda ka san an ce dole kullun kai sallah, haka aka ce maka dole in kana da dama ka tafi kai aikin hajji. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake zuwa aikin hajji alhali yana da guzuri, yana da dama, yake yaje to in ya ga dama ya mutu ba Yahudi, wato dai ba zai mutu musulmi ba.
Malam Ahmed Suleiman, me kaga ya dace musulmi yayi a lokacin da yake filin Arafa?
Abin da ya dace mutum yayi gobe shine yayi addu'a. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman rana a duniya ita ce ranar Arafa, ranar Arfa. Mafi soyuwar addu'a da darajar ta ita ce addu'ar da Alhaji ke ranar Arfa. Mu yi addu'a da abin da ke damun mu ga Ubangiji. Amma tun yau zamu samu abin rubutu ne, mi listin abin da ya kamata mu roki Allah, mu dauko takarda mu rubuta mu je mu yi zikiri da yawa, mu yi karatun Alkur'ani, mu daga hannun mu roki Allah, mu yi abin da ake cewa itsinabi, maimaita kalma. Mu je mu dawo. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana son masu nacin addu'a. Malamai suka ce nacin addu'a shine yin ta sau uku, faɗa addu'a ka ƙara faɗa ka ƙara faɗa. Saboda haka mai da hankali sosai, musamman dai addu'a da ta shafi ƙasar mu. Mu yi addu'a sosai, Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya, kuma ya ba mu shugabanni na ƙwarai waɗanda za su kula da mu, kuma ta hannun su mun yi sa'a Allah ya kawo mana da damuwoyin da suka damu ƙasar mu.
Yanzu malam, in ka lura kowa na da wayar salula a hannunsa, wace shawara zaka ba alhazai wajen yin amfani da wannan wayar a ranar Arafa?
Ba mu da babbar kawa yanzu a zamanin da muke ciki irin waya, kuma ba mu da abokiyar gaba irin waya, domin waya muna kula da ita fiye da yadda muke kula da muraqabar Ubangijin mu. Mukan dauke ta mu saba Ubangijin mu, sai kuma Allah yana kallon mu. Mukan dauki waya mu yi abubuwan da ba su dace ba. Abun mamaki anan zaka ga har wai ana chat. Ya mutum zai chat anan gurin? Bayan kana yin wata romantic magana a chat din nan, sai ta rusa ma aikin hajjin kama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja, wanda yayi aikin hajji falam yarfuth, bai kwarkwasa ba maganganu ko na batsa ko na nuna soyayya to wanda zata jawo wato a samu damuwa. To lalle wannan abun haram, kuma na iya rendering hajjin ka invalid, kamar da yanda da Turawa suke fada. Kada mutun yayi abin da zai lalata masa haji da abin da kansa ya siya. Kuma a kiyaye da matsalar waya. Waya babbar matsala ce, amma mu rike ta. Idan mun rike ta yadda ya kamata, ita kuma babbar abokiyar taimako ce, musamman ga masu neman ilimi ko masu neman sanin wani abu. Kuma zaka iya rika wayar ka kai karatun Alkur'ani, amma in dai ba wayannan abubuwan zaka ba, ka kashe ta, ka sa ta a waya. Musamman kuma ta hajjia da mutun zai ta kiran ku ba a dauka ba, in daga baya sai ku ce wayar tana cikin jaka ne, to yau wato kuga ta cikin jaka din nan, inda za a yi ta kiran ki, ko an kira ki ma ba a same ki ba. Ga yawa mai gida cin yau cewa in ya kira ki bai same ki ba, kina addu'a ne. Ga yawa yara in ya kika kira ku ba ku same ki ba, kasu damu, kuna firin Arafat, kina addu'a ne. Da sauran irin wayannan abubuwa, a kula da waya, kada ta haramta wa mutane wannan rana mai daraja a cigajiyar ta.